نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تارون غوديا تتبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu ikon taruwa a wannan masallaci dan ci gaba da karatu na siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sati na can sama wanda ya huce mun tsaya akan bayanin aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi na ƙarshen zamani wanda mala'ika Jibril ya zo mishi ya mishi wahayi na harko ya karantar da shi iqra wanda wannan abin ya bashi tsoro Bukhari ya kawo abin da ya faru a yayin yanayin da aka ma manzon Allah wahayi. Mun karanto hadisin har mun kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad khashitu ala nafsi. Ganin mala'ikan da yayi ya tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya fara gani ne a rayuwar shi bai taba ganin ba halitta irin wannan. Kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika Jibril ya ganshi yana da fuffike guda 600 to mutum ya sawara halitta ne fuffike 600 kina kadan wanda yazo wajen nashi in ya daga kanshi ba zai ga komi ba sai shi kina ya cika sama gabaki daya to haka ya ganshi to wannan abin da ya gani ya tsorata sai yake cewa ina ma kaina tsoron wani abu ya same ni yana karkarwa ko zuciyar shi tana karkarwa dalilin mi abin da ya gani na mala'ika sai dawo gida yana cewa zan miluni kurihe ni saboda wannan tsora to Ibn Hajar yake cewa sai kawo sabanin malamai yake cewa ikhtalafa al-ulama fi ma'anal murad fi al-khashya wa annahum qad ikhtalafu ala 12 qawlan Ibn Hajar yake cewa malamai sun sabani akan maganar da manzon Allah ya ce ina ma kaina tsoron wani abu ya same ni har magana guda 12 kowa iya fassara menene abin da manzon Allah yake tsoro ya same shi yace wasu suka ce na harko awwaluha aljunun aw ma yakunu aw yakunu ma ra'ahu min jinsil kahana yace na harko yana ma tsoran shi yana tsoran hauka ya same shi ko kuma abinda irin dabo-dabo wasa da bokaye suke da hankalin mutane yana tsoron wannan abin ya same shi kenan irin shi ne ya same shi na biyu ya zamanto kamar waswasi wanda waswasi zai sai dara akan shi ya dinga ganin wannan abin shi ne ya same shi na uku yace al-maut min shiddati ru'ub yana ma kan shi tsoron mutuwa ta same shi saboda tsananin tsoro saboda hurgitar da yayi abin da ya gani na hudu yace almarad manzo Allah yana ma kan shi tsoron wata rashin lafiya ta same shi dalilin abin da ya gani na biyar yake dawamul marad yana ma kan shi tsoron rashin lafiya ta zamanto mi ta dawoma a jikin shi dalilin abin da ya gani na shidda yace al-ajzu an hamli a aba'in nubuwa yana ma kan shi tsoron bai zai iya dokan yaunin annabta ba shine yace laqad kashitu ala nafsi kina abu ne mai yauni wai ba annabta ba ko mutun shugaban masallaci ne a bashi limamin wannan masallacin yauni ne aka dora mishi saboda kullun tunanin shi an yi kiran sallah ka a same shi ba a cikin masallaci ba ya zamanto ba shi bane limami to haka ko malamta ce abu ne mai yauni isarwa zaka isar to kuma babu ka da ka isar kai wannan abin zai amfani ka ko ba zai amfani ka ba yace wannan shine mai yaunin manzon Allah da yake tsoron cewa ba zan iya isar da annabtan nan ba na bakwai al-ajizu an-nazr ila al-malik min ru'u yana tsoron ba zai iya saki daga kanshi bai saki kallon mala'ikan saboda tsoron da ya gani lokacin da ya fara ganin shi na takwas adamu sabari ala aza qaumi manzo Allah yana tsoron ba zai iya hakurin cutarwar mutanen shi ba tunda in yazo da sabon abu na tara an yaqtuluhu manzo Allah yana tsoron a kashe shi kuma kamar yanda rayuwar shi ta gwada an yi sun yi muhawala kashe shi na goma mufaraqatul watan yana tsoron a kore shi daga gari wanda gashi a gaba zai yi bayani akan haka nan na 11 tagzibuhum iyahu manzo Allah yana tsoro a ƙaryata shi bayan ya zamanto mutun ne amintacce kowa san mai gaskiya ne in ya huto ya hodi a ce ƙarya yake sai na 12 yace ta'ayirihim iyahu sai aibantar da shi kuma wannan shi ma ya tabbata a rayuwar shi da ya zamanto Muhammad sai suka sauya suna ana am aibanta shi akan abin da yake kira sai Ibn Hajar yake cewa wal aula wa aula hazi al aqwal bis sawab maganar da ta fi kusa da gaskiya a cikin waɗannan maganganun 12 da aka bujiro wa aslamu ha min al irtiyab kuma wanda yayi kubuta daga shakka shine as-salis wal lazani ba'dahu magana ta uku kuma da waɗanda suka biyo kenan da na hudu da na biyar su suka yi kusa da gaskiya yace wa ma adahu fa huwa mu'taridun wallahu ta'ala muwaffiq kenan na uku shine iya tsoron mutuwa saboda tsananin tsoro na hudu shine rishin lahiya yana tsoron rishin lahiya da kama shi akan abin da ya gani saboda tsoro na biyar shine rishin lahiya ta zamanto da wamamma a jikin shi yace wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoro wannan labarin hadisin da yazo ga abin da ya faru tsankanin shi da Khadija yana hodi mata sai take cewa kalla la yahzunuka Allah tace a wannan abin da ka gani tabbas Allah ba zai sa kai kai bakin ciki ba kenan Allah ba zai kumiyatar da kai akan abin da ka gani saboda ni sai ta jiro ayyukan da yake yi na alheri shine Ibn Hajar yake cewa sai wasafatu bi usuli makarimul akhlaq sai ta siffantar da manzon Allah da ni asalin kyakkyawan halaye duk suna wajen shi saboda ni yana kyautata ma na kusa da shi kuma yana kyautata ma na nisa da shi in ma bil badan aw bil mal da karhin shi ko da dukiyar shi yace duka yana yin wannan abu to kuma wannan wanda yake irin wannan abun to yana da garantin iya da tabbacin cewa babu abin da zai same shi aikin alheri kadan manzo Allah yake ce ma Aisha ki sadaka ko da baran da bino ne zai kare ki daga wuta mu duba kankanta baran da bino mutun ya bada Allah zai kare shi daga wuta daga wannan abin da ya bada to balle a ce mutun ya tara ayyuka mai yawa wannan lamari na lahira ne lamari na duniya ma yace duk wanda ya zamanto mai taimaka ma mutane ne mai kyautata ma mutane ne wallahi in wani abu ya zo mutane su fara mishi ne insha Allahu alheri ne ko da an ga bidaye horkon mummuna ne a za a ce in Allah da wannan abin zai warware akan ka saboda aikin alherin da yake kuma babu aikin alherin da yayi kamar mutum ya je ya biya ma dan uwan shi bukatar shi. Wata ruwaya manzo Allah ke cewa da in zamna a cikin masallaci in yi wata ina itikafi banna huta kullun ina sallah kuma ina a cikin masallacin manzo Allah, yace ya yi mun alheri in je in biya bukatar dan uwa na in huta in biya mishi bukatar shi, ya yi alheri da in zamna wata guda a masallaci ina bauta. Kinan wannan ayyuka na taimaka ma dan uwa iya daga cikin manya-manyan ayyuka wanda mutum yake samun alheri daga wajen Allah, kuma za su zamanto mishi kariya. Nan Khadija sai take ce mishi la yahzunuka Allah, na abin da zai gwada mu kullun ya mutum ya zamanto yana ma dan uwan shi alherin dan uwan shi fata na alheri. Nan matar shi ce bacce mishi ba kai tana yiwa wani mummuna abu zai same ka, a abun alheri zai same ka saboda ayyukan da kai. Sai ta fara zanowa, yake tuksibul ma'dum, manzan Allah wanda bayya da kana bashi alheri ne. Wannan kuma ya tabbata saboda manzan Allah kahin ya fara zuwa gari Hira iya zuwa kasuwanci, to wanda yake kasuwanci Allah ya mi ya wafaka da manzan Allah ya datar da shi da mi, in yanayi kasuwanci yana sabon riba, to wanda zai samu riba kine yana da mi iya da abin hannun shi, duk wanda ya zo zai bashi. Kuma mun gani Abu Talib dan uwan baban manzan Allah yana da iyali da yawa, manzan Allah yake ce ma Abbas shi ma dan uwan Abu Talib kin ne, yake ce mishi kaga Abu Talib iya da iyali masu yawa kuma abin hannun shi ya rage, mu kama mu rage mishi. Yace sai manzan Allah ya tafi ya dauko Ali bin Abi Talib da gidan shi ya kawo shi gidan shi tun yana yaro yake kula da shi. Yace wannan shine halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bai yadda zai bashi, wanda bai yadda zai bashi. Kuma watu inu ala nawaibil haq, duk wanda wata musiba ta same shi kana taimaka mishi. Yace to duk wanda yake da irin wannan halin tabbas alheri zai bi shi, alheri zai bi shi daga shi har zuriyar shi. Sai ke cewa fantalaqat bihi, da sai kare wannan hirai sai Khadija ta kama manzan Allah suka tafi, suka tai ina, suka tai wajen Warqat bin Nawfal, wanda duka mun sani a tarihi labarin sira ana kawo zancen Warqat bin Nawfal, manzan Allah ya tafi wajen shi, suka tai tare. Sai ke cewa wa kana qad tanassara, shi wannan Warqat bin Nawfal ya zamanto ba nasari kina ya arkarba addinin Annabi Isa ko ya zama Kirista. Nan babi na can baya ai mun ga waɗanda suka zamanto suna neman addini na gaskiya, Warqat bin Nawfal da Zaid bin Amr bin Nufail. Nan shine yake bayani, yake cewa wa kana qad kharaja huwa wa Zaid bin Amr bin Nufail lamma kariha ibadatu al-awsan, shi da Zaid da Warqa da suka kyamaci bauta ma gumakai a garin Makka sai suka huta zuwa Sham. Yas'aluna an din, suna nema addini na gaskiya. Yace amma Warqa fa ajabahu dinun nasraniya fatanasara, shi Warqa sai addinin Annabi Isa ko kuma addinin nasaru sai burge shi, sai karba, sai zama Kirista. Wa kana laqiya man baqiya min ar-ruhban ala dini Isa, kuma a can Sham kin sai ya gamu da malaman da suka tsaya akan addini na Annabi Isa, kinan ba a sauya shi ba, walam yubaddal, ba a sauya shi ba. Ta ya zan mu gano ba a sauya ba addinin da Warqa ya amshe shi? Yace wali haza akhbarna bi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal bisharati bihi ila ghairi zalik mimma afsadahu at-tabdil, dalilin haka sai ba da labarin cewa kai annabin wannan zamanin ne, ya ba manzo Allah albishir. Alhali mun sani can abin da muka karanta cewa duka sun sauya, siffan manzan Allah duka sun juya ta, sun hudda. Kenan shi wa'inda ya game da su kin malaman da ya amshi addini a wajensu ba sauya ba injili kin ta annabi Isa. Shi yasa ba manzan Allah labarin cewa kai annabi ne, sai ke cewa fakana yaktubul kitabul ibrani, shi warka iya rubutun ibraniyanci kenan harshen Yahudawa. Fa yaktubu min al-injili bil ibraniya, sai rubuta injili da harshen ibraniyanci. Wa yaktubu in yaktubu min al-injili bil arabiya, kuma sai tarjama, sai rubuta injili da larabci kenan, sai yi tarjama daga ibraniyanci sai miro ta larabci, tunda duka ya iya harshen guda biyu. Fa kana yaktubu al-kitabal arabi, idaman ya iya rubutun larabci. Sai ke cewa kama awdaha anna wasfu warqa bi kitabati al-injil duna hifzihi, na an sufanta warqa da rubuta, ya iya rubuta injila da ibraniyanci kuma sai ya rubuta ta da larabci, yace duna hifzihi, ba a ce ba ya harrace. Yace li anna hifzi tawratu wal injil lam yakun mutayassiran ka tayassir hifzi al-qur'an allazi khusat bihi hadhihi al-umma, domin harrace a taura ko harrace injila bai zamanto ba abu mai sauki ne a wajensu, kamar yadda aka sauƙaƙe harrace ƙur'ani wanda Allah ya keɓance wannan al'ummar da shi. Nan ba a ce ba babu wanda zai harrace a cikinsu, amma ba kamar musulmi ba. Yanzu yaro bai iya larabcin ba, in ka sanya shi zuwa shekara goma ya harrace ƙur'ani, kuma hai ɗauko ya kawo maka shi. So tari zaka gani, misali nan yankin Afirka, sai ka samu da yawa ba su san tafsirin Qur'anin ba, amma sai ɗauko ma Qur'anin tun daga Fatiha har ya kawo nasu bai bata ko ɗaya ba. Dan wani sai ɗauko ya rubuta Qur'anin da hannun shi, kuma ya mai wasali ko wasali ɗaya bai mi, ba zai kuskure ba saboda mu'jizar Qur'ani. Amma su da wuya za a samu, kuma an samun ma wanne zaka harrace, version kin daban-daban ce, ruwaya daban-daban ce, ta wannan daban ce, ta wannan daban ce, ta wannan daban ce. Amma Qur'ani tunda aka yi gama shi har yanzu ba samu bi kaucewa ba, to kuma wannan shi zai gwada mu mu'jiza ta Qur'ani, da yanda Allah yake kare, yake ba wanda ya harrace shi kariya da wata mu'jiza. Daga cikin malaman Qur'ani akwai malamin wanda ake ce mishi Shatibi. Shatibi ya rubuta wani littafi na yanda ake karanta Qur'ani da ruwaya 14, wanda mutum in ya karanta littafin zai iya karanta Qur'ani da ruwaya 14 wanda duka an samo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan malamin makaho ne, Shatibi. Shatibi, Shatibi, Ash-Shatibi, kamar sunan gari ne, sunan shi Abu Ishaq Ahmad bin Firro Ash-Shatibi, sunan shi kenan, sunan shi na kirki Ahmad bin Firro Ash-Shatibi. Ya rayu a Shatiba, Shatiba kuma gari ne a Andalus lokacin musulmi suna rayuwa a Spain, sunan garin Shatiba kenan. Sai aka mishi nisba ta dan garin Shatiba kenan, Shatibi. Wannan mutumin, wannan malamin Ahmad bin Firro, abun mamaki a tare da shi, makaho ne, bai gani, bai gani, amma zai hutu sallar asuba, in ya hutu yayi zamna karantar da Qur'ani. In yazo zamna karanta Qur'ani, wanda zai karantar da su masu ido ne ko? In ya zo zai ce to na fari ya karanta, daga an kare sallah ya ce na fari ya karanta, na fari zai karanta har ya kare, ya ce na biyu, na uku, haka har waɗanda suka zo ga baki ɗaya su kare. Suka ce wata rana kawai da ya zo sai ce na fari ya karanta, ya kare, sai tsallake na biyu, sai ce na uku ya karanta. yanzu na biyun sai tambayoyi suka fara faɗowa kan shi, don me yasa yau ne ce na biyu ba? Aka ci gaba aka mance da shi, wannan abun sai yake mishi waswasi a zuciyar shi, ya tsallake ni, ya tashi daga wurin sai ya tafi, ya je yi wanka, yi alwala, ya sake dawowa ya zo zamna wurin shi. Suka ce ana nan ana nan, kawai suka ji ya dawo. Na biyu ya karanta, bai gani, bai ga tashin shi ba, kawai ta yi na biyu ya karanta, ya karanta kamar ya ji Allah ya mishi ilhama a ran shi, wannan nabiyin bai yi da tsarki, shi ya sa ya tsallake shi kamar an sanar da shi. To wannan malamin abin da yake yi, zai zo zamana masu gani za su bude Sahihul Buhari suna karantawa, shi zai dinga gyara musu. Wannan duka yana cikin mu'jiza ta me ta wanda yake ya zamanto gwani wajen karanta Qur'ani. Wannan ya taso daga Spain ke Andalus, ya zo Hajji, ya zo yi Hajji, da ya zo sai ɗauki littafin da ya rubuta, wannan da littafin ana ce mishi Shatibiyya, sai ɗauka yake tawafi da littafin gindin Ka'aba, yana roƙon Allah, Allah duk wanda ya karanta wannan littafin ka sa ya amfane shi. Sai zamanto littafin nashi ya shahara, yanzu rabon shi duniya shekara ya kai 1000, amma littafin ya shahara. Kahin shi akwai wanda ya rubuta littafin Taysir li Abi Amr Dani irin shi, amma bai shahara ba, amma littafin shi ya shahara. Yace wannan shine mu'jiza da Allah ke ba makarancin Qur'ani, banda kariyar da Allah zai mishi, Allah zai gama shi da mala'iku suna kare shi, wannan kyauta ce wanda Allah ya ma mai karanta Qur'ani. So tari zan mu gani wannan ya haramce shi, zaka ga a cikin rayuwar shi tasirin wannan Qur'ani. Wallahi mutum zai kai ya haramce shi yana yawan karanta shi, in ya ji wani ya karanta shi da kuskure, wallahi kaji kamar an zabarar da shi, wannan ya kuskure a cikin Qur'ani. To wannan shine kiyayewar da Allah ya mami Qur'ani, yace inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, Allah ya dauki yaunin kare Qur'ani. Mu duba yakar da aka ma musulmai, Baghdad da lokacin ita ce babban birni na musulunci, da aka yake su sai da aka yi kusan kwana 40 ana kisa, ana kashewa, ana kona littattafai. Zaka ce yakar da aka wa musulmi da suna Andalus, zaka ce Qur'ani ya iya bacewa, amma ko ka kona nawa suke da shi a cikin zuciyarsu, kuma wanda ba zai ba kuskure a kan shi. Wannan shine kiyayewar da Allah ya ma Qur'ani, su kuma sabanin wancan sun kasa kiyaye shi, Allah ya bar musu ku kare kuma suka kasa. Nan wani daga cikin mutane ya zo ɗauki Injil, ya ɗauki Attaura, ya iya rubutu, ya rubuta ta da kyau, ya je kai musu, suka duba har tukuici aka bashi, ya ɗauki Injilikin ya sake rubuta ta da kyau aka bashi tukuici, da ya ɗauko Qur'ani da ya rubuta ya kai shugaban, ya kai ma kahin shugaban, ya ba wani malami a ciki, shi ya fara dubawa, da ma duba hita wannan aje a kashe shi. Ya ce wannan zindiki ne wanda suke sauya Qur'ani, shi abin da yake wancan in ya ɗauka sai hudda ayar da ya ga dama, sai ya sa abin da ya ga dama, kuma ya kai ma wa'incan suka karɓa ba su gano ba, amma Qur'ani da ya ɗauko da ya hudda ma da ya kawo ma shugaban ba malamin ba, kawai wannan a kashe shi. Kina wanda zai gwada mai karewar da Allah ma Qur'ani, Allah ya sa mu cikin kariyar shi. Sai yake cewa wali haza ja'a sifatuha ana jiluha suduruha, ita Injil har da ta yana cikin littafi, a littafi ne mutum zai gani ya karanta, amma ba a kai ba, amma qur'ani mutum sai doko tun daga harko har ƙarshe ya kawo ya harrace shi kuma yana tare da shi kuma kullun yana ƙara tilawa akan shi zai dinga ƙara ganin fahimtai tana ƙara bayyana yanzu misali ya doko daga bakara sai zo wajen wata aya sai tsaya na tadabburi yana lura da wannan aya sai gano wata ma'ana yanzu in ya sake dawowa ya zo wajen wannan aya ya tsaya ya ƙara tunani sai Allah ya ƙara buɗe mishi wata fahimta daban wadda ba waccan ba haka zai dinga ci gaba yace shi yasa suke cewa Qur'ani manzan Allah bai fasarta shi ba inda ya fasarta shi kenan kamar da arrihi amma a buɗe yake kenan kullun yana tahiya da zamani za a iya gano wani abu daban kuma yi daidai da abin da Qur'ani ya ce shi ne yake cewa sai Khadija take cewa Isma min ibn akhika da suka je wajen Warqa sai take ce mishi saurari dan uwanka ka ji me zai ce ma manzo Allah da ya bashi labari sai ce ayi hazan namusul ladzi nazzala Allahu ala Musa yace wannan shine mala'ikan da Allah ya sabko ma ya turo ma annabi Musa nan kalmar namus a larabci ana tana nihin sahibu sir abokin sirri kishiyatta jasus shi kuma jasus kamar dan leken asiri kenan kishiyan namus jasus shi jasus wanda zai zo ƙasa ya dinga mi leken asiri yana bin mi Allah ya ce wala tajassasu kaku bi diddigi kuna bin abin gakin juna wannan tsankanin musulmai haramun amma abin da ya shahi ƙasa tsaron ƙasa kine ya dace ƙasa ta zamanto tana da mu wanda su dinga kawo mata ƙasa wancan ƙasar tana miki shirin kaza dan mi da doki mataki kuma wannan a rayuwar manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam an ga irin haka da aka yi yakin Uhudu ai an ci nasara akan musulmai an kashe musu wajen mutum 70 an koma Madina su kuma sun koma wasu kahuran sun koma wasu suna hanya kawai sai wani ya ce musu aikin banza kuka yi kuna jin daɗi kun ci nasara manzan Allah da ranshi Abubakar da ranshi Umar da ranshi kenan me kuka yi kawai hitira sai suka ce dawowa yasi kuma suka kawo mu hanya su dawo Madina nan kaman menene wani ya zo ya ba manzan Allah labari ga sunan wasu na dawowa kenan me wannan shine me ran sanya ma an ba manzan Allah labari kai ma ka shirya sai ji to ga sun dawo yace wannan abin sun yi abin da Allah ya yabe su an kashe musu mutum 70 kusan a ce duk gida a garin Madina akwai gidan kowane gida ana kuka an kashe wani amma manzo Allah ya ce ku tashi ku taza yi wasu an yanka su an ji musu ciwo amma haka suka kama hanya suka fita wanda yake bado ruwa ya ce an ji mun ciwo bin mu da dama a lokacin masu abin hawa kaɗan ne ya ce an ji mun ciwo zan ɗoki abokina a bayana mu yi tahiya mai nisa in sabka ya sabka nima in hau haka muke tafiya kuma abun mamakin sai manzan Allah ya ce duk wanda bai tahi yakin Uhud ba kai biyu da akwai wanda suka tsero kusan mutum 300 ya ce kawai wanda ya biyu mun kadai zan mutum ya ce an ji musu ciwo amma suka kama hanya suka tai su ma da suka kama hanya suka tai da suka kama hanya suka tai kawai sai aka ba wa'incan labarin cewa ai ga manzan Allah shi ma ya hutu iya neman ku da suka ji ya hutu sai suka koma ba suka tafi su shine Allah yake biya bansu Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Allah ya yabe su akan abin da suka yi. Babu wanda zai irin wannan abin sai wanda ya zamanto mai imani, sai wanda ya zamanto ya zamana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ke cewa to anan abin tambaya shi warka wani addini ya amsa addinin Annabi Isa ko, amma kuma sai ya ce wannan shine mala'ikan da aka sauko ma Annabi Isa, Annabi Musa. Me yasa bai ce ba mala'ikan da aka turo ma Annabi Isa? Kina wannan shine mas'ala. Dan me yasa? Sai Suhaili yake cewa anna warqa kana ala itiqadin nasara fi adamu dubuwati Isa wa ada wa da'awahum annahu ahada aqanin. Yace shi warqa a ra'ayin Suhaili yake cewa iya daga cikin nasarin ko kristocin da suke itiqadin cewa Annabi Isa ba Annabi bane ba, Allah ne. Iya daga cikin aqanin guda uku kenan, suna cewa Allah da Ruhu da Annabi Isa da Isa. Kenan suna ganin cewa Annabi Isa ba Annabi bane ba, shi ma Allah ne. Yace shi yasa yace wannan shine annabin mala'ikan da aka sabko ma Annabi Musa. Duk da an samu wata ruwaya, duk da da'ifiya ce, suna cewa na horko Khadija ta fara zuwa wajen warka da ta bashi labarin, sai ya ce mata wannan shine mala'ikan da aka sabko ma Annabi Isa. Yanzu kuma da suka tahi dan ya ji da bakin manzon Allah suka tai tare, sai ya ce wannan shine mala'ikan da aka turo ma Annabi Musa. Amma wannan ruwaya cewa warka iya daga cikin wanda suke da'awar cewa Annabi Isa ba Annabi bane ba, za ta zamanto da ifiya. Saboda me? Saboda mun gani shi warka ya ba manzo Allah albishirin cewa Annabi na ƙarshe ne, kenan a littafin ba a sauya shi ba. Nan sai warka yake cewa ya laitani shi hajaze, yace da ma lokacin da zaka fara da'awa na in kasance sarmayi ne, ina da ƙuruciyata, da ma ina cikin ƙuruciyata. Dan me yasa? Yace ni ma da na bi ka. Kenan tabbacin cewa akan abin da yake kan gaskiya ne. Sai yake ce mishi da ma ina da ƙuruciyata lokacin da mutane za su kore ka, mutanen Makka za su kore ka daga gari. Nan manzon Allah abin yana bashi mamaki, sai yake cewa awa mukhrijiyahum, wai yanzu za a kore ni daga garin Makka? Dan na zo da wani sabon abu za a kore ni. Saboda me? Saboda ga abin da Khadija take faɗi, halayen shi mai taimakon al'umma ne. Wanda yake irin wannan abin, ta yaya za a kore shi daga gari? Sai yake ce mishi kamar yanda an samu lokacin da da'awa ta yi tsanani a garin Makka, sauran sabon sun ta yi Habasha, manzo Allah ya ta yi Ta'if an koro shi, Abubakar ma aka ce korar shi zai. Sai wani daga cikin mutanen Makka, ana ce mishi Ibnu Duginna, sai yake cewa Abubakar ba irin mutanen da za a kore su daga gari bane ba. Irinsu wannan alherinsu yana da yawa a garin Makka, suna taimakawa mutane, suna kaza, ba a koren shi. Sai yace kuma Abubakar iya alƙashin kariyata, duk wanda ya kore shi kamar ya kore ni, duk wanda ya taɓa shi kamar ya taɓa ni. Sai Abubakar ya zama a garin Makka bai huta ba. Shi ma dai daga baya Abubakar ya ce na huta daga cikin kariyarka, na shiga kariyar Allah. To yace wanda yake da siffofin wannan gaskiya wajen zance, bayar da amana, yace batta yiwuwa a kore shi daga gari. Wanda mun ga menene mahimmancin amana, abu ne mai girma. Amana tsakanin mutum da Ubangijinshi, amana tsakanin musulmi da musulmi, kai hatta da amana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Kuma amana tana da girma, wanda har in mutum ya ci amana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a mishi abin da ya ci amana a suranta shi gashi na a cikin wuta. za a ce mishi je ka ɗauko abin da amana uwana ka bashi. Zai dinga zuwa sai ya ɗauko ya zo bakin wuta sai abin ya kufce koma. Yana ta yi saboda girma amana. Ya ce kuma manzon Allah kana gaskiya wajen zance. To shi kuma duk wanda zai zamanto gaskiya da gaskiya wajen zance sai maholkin shi ya zamanto na gaske ne. Shi yasa maholkin manzon Allah annabawa gaskiya ne saboda suna faɗin mi gaskiya. To haka ma mai imani duk mutumin da ya lazamci faɗin gaskiya ya ce maholkin da zai yi zai zamanto tabbas haka ne. Sai uwar ka yake ce ma manzon Allah babu wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya. Ai illa uziya sai an cutar da shi sai an kore shi da gari wannan ka shirya. Sai ce in yudrikul yawmuk in dai ka lokacin da ka fara wa'azi ka huto ka bayyana ina da rai yace zan kasance maka mu'azziran zan taimaka maka. Kenan yana da garanti zai taimaka mishi kuma shi yana kan addini na annabi Isa wanda ba a juya ba. Yace sun malamiyan shi shay'an wani abu bai bayyana ba manzan Allah bai huto ba ya fara wa'azi iri-iri sai warƙa ya rasu. Kenan bai tardo ba harkon da awata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu. To anan sai Ibn Hajar yake cewa akan haka fafdida'ul nubuwa birru'ya waqa min shahri maulidihi wa huwa rabi'ul awwal bada ikmalihi 40 sana. Yace akan haka farkon annabta ta fara da mi daga maholki tun aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mi ya kai shekara 40 kamar duk ana shirya shi duk maholkin da zai gani da sahi zai gani shi abinda ya gani da maholki da dare in ya tashi da sahi wannan abin zai tabbata. Har ya zo shekara 40 da ya zo shekara 40 sai aka mishi wahayi fil yaqza fi ramadan sai aka mishi wahayi yana a walke kuma a watan ramadan. To ana nan an yi wannan wahayi sai wahayi ya tsaya wahayi ya doke manzon Allah wannan abin sai tada mishi hankali suke cewa har yake zuwa ina fara ganin Jibril gar Hira ko sai ya je gar Hira ya hau dutsin kuma akwai wani dutsi daban ana ce mishi Subair shi ma sai ya je can ya dinga hawa ya je can dan a wata ruwaya haske cewa har yana zuwa bakin dutsi kamar ya fado saboda abin ya tada mishi hankali da ina ganin shi amma yanzu na hawa ta ganin shi wahayi ya doke. Sai akan haka Ibn Hajar ya babi daban wanda ya sa mishi babu ibta'ul wahayi jinkirin da wahayi yayi. Ibta'ul wahayi jinkirin da wahayi yayi sai fara da ruwaya daga Ibn Abbas kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jibril manzo Allah ya ce ma mala'ika Jibril ma yamna'uka an tazurana mi yasa mi ya hana ka zauwa ka ziyarce mu. Kenan mi ya hana ka kenan akwai abin da ya faru a can baya kenan ya ɗauki lokaci bai zo ma manzan Allah wahayi ba. Fa nazalat fi Allah sabkar da amsa akan mi ya hana ka ka zo ka ziyarce mu sai ya ce Allah ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Allah yake cewa mala'ika Jibril ce ma manzan Allah mu bin mu safka sai da umarnin ubangijinka kenan ni ban na zawwa ummaka wahayi sai wa sai Allah ya turo ni la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yi mishi wahayi sai mala'ika Jibril ya zo yace duk abin da yake na Allah ne abin da yake gabanmu shine lahira wa ma khalfana na Allah ne abin da yake bayanmu nan duniya kenan wa ma bayna zalika da abin da yake tsankanin su kenan busa guda biyu busa ta warko wanda kowa zai fadi duk abin da yake rayuwa kan doran ƙasa zai hwadi ya rasu. Musa ta biyu kuma fa izahum qiyamun yanzurun, kowa zai tashi. Sai aka samu ruwaya daga Ibn Abbas yake cewa tabbas ihtabasa Jibril anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril ya yi ɗan lokaci bai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya daga Ikrama yake cewa abta a Jibril fi nuzul 40 yawman, malaika Jibril ya yi kwana 40 bai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan kenan an yi wahayi, yana so a ci gaba da wahayi, bai san ba kenan yanzu kaman matsayin shi, amma wahayi ya doke kwana 40. Faƙala lahu nabi ya Jibril ma nazalta hatta ishtaqtu ilayka, sai manzon Allah ya ce ma Jibril baka sauko ba har sai da nayi mangarinka, ina begen in ganka ka zo. Faƙala sai yake cewa ana kuntu ashwaqu ilayka, yace ni nahi mangarin in ganka ma, lakinni ma'mur, amma ni umurta ta ake. Wa auha Allahu ila Jibril kullahu, kuma hi Allah ma Jibril wahayi yace ka ce mishi, ka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, bun mu sabkowa sai da umarnin wa, sai da umarnin Ubangiji. A wata ruwaya sai yake sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu buqa ahabbu ila Allah wa ayyuha abghadu ila Allah, manzo Allah ya tambaye Jibril a doran ƙasa wani wuri ne Allah ya hiso, kuma wani wuri ne Allah ya kiyama. Yace kala, sai Jibril yake cewa ma adri hatta as'al, ban sani ba har sai na tambaya, kyan ni ma ban sani ba sai na tambaya. Shine yace cewa ban sani ba ma ilimi ne, ban sani ba amma tambaya ban sani ba, kenan wannan ban sanin ba shi zai bude mun hanya in nema in sani, yace shi ma ilimi ne, yace ban sani ba. To nan kamar yanda ya tabbata an ba manzon Allah amsa cewa a doran ƙasa inda Allah ya so shine masallaci, babu inda Allah yake so kaman masallaci. Kuma alaman mutum yana da imani duk wanda yake yawan zuwa masallaci, manzo Allah ya ce ku mushi shaida iya da imani. Kenan ba sai an duba ba aikin shi, kau in dai an ga mutum yana yawan zuwa masallaci yace wannan alama ce iya da imani, kuma masallaci gidan Allah ne. To duk wanda zai shigo gidan Allah kenan yana cikin mi, iya cikin kariya Allah, babu abin da zai same shi har sai ya wuce daga wannan masallaci. Kuma ina ne Allah ya kiyamata yace kasuwa, yace fanazala Jibril wa kana kad abta alayhi, ya Jibril ya sabko da wahayi kuma ya yi jinkiri wajen sabko. A wata ruwaya da ta zo sai ke cewa anna quraishan lamma sa'alu an ashabul kafi, yace quraishawa lokacin da suka tambayi manzon Allah akan ashabul kafi sun tambaye shi ya ba su labarin ashabul kafi. Nan abinda zan mu gane, Larabawa ba su da wani littafi, wani annabi bai zo musu ba balle su san labarin ashabul kafi. Kenan tana yiwuwa Yahudawa suka shuna su ko Nasaru su ce ku je ku tambaye shi ya ba ku labarin ashabul kafi in dai annabi ne. Sai suka tambaye shi, kuma manzan Allah fa makasa 15 layla la yuhaddisu Allahu lahu shay'an fi zalika wahd, manzan Allah yi kwana 15. Sun tambaye shi kullun su zo ba mu labarin yace ku je gobe, yayin da akai kwana 15. Kina abin da tashin hankali kamar Quraishi ne za a yi. To kuma Allah ya bada labarin ashabul kafi a cikin suratul kafi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شرطا. سو متاني ني واندا سكا راي ا وجن وني سركي واندا iya dokan kanshi shine abun bauta, a kawo su wa kuke bauta ma, faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard, Allah zan bauta ma. Aka ce wannan yara ne, a bar su shawara, in bu sauye shawara su baga abin da za a musu. Jama suka huta sai suka ce fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sai kama hanya suka ta yi wannan kuba da suka ta yi na Allah ya bayana, suke cewa sai quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi wa yaquluna sab'atun asaminuhum kalbuhum, yace qur rabbi a'lam bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah yake cewa suna cewa su uku ne karansu na hudu, wasu ce a su biyal ne karansu na shidda. Sai Allah ya dan tsayawa sai kuma yace kuma suna cewa su bakwai ne karansu na takwas, babu wanda ya san adadinsu sai Allah, kuma sai kaɗan daga cikin mutane. Sai Ibn Abbas suke cewa to ina daga cikin kaɗan waɗanda suka sani, ni ma ina ganin cewa su bakwai ne karansu na takwas. Walabi sufi kafiyam salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, suka yi shekara 300 kuma suka ƙara tara, shekara 309 suna balci. Na abun mamaki shekara 309 mutum yana kwanci bai ci bai sha yana barci kuma jikin shi bai sauya ba, wannan shine abun mamaki. Kuma Allah ya kare su, Allah yake cewa lawi talata alaihim lawallaita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba, in ka je tsoro zai cika kirjinka kuma da gudu zaka tsere. Saboda ni kariyar da Allah musu, zaka zo wurin ga wurin amma ba zaka iya shiga ba saboda kariyar da Allah ya musu, Allah ya kare jikinsu. Haka Allah yake kare jikin duk wanda ya imani da shi saboda wani sirri tsankanin shi da Allah. So tari wani zai ce an binnewa ne kasa bacci shi ba, wani zai garrama a wurin yanayin kasar ce shi yasa bacci shi ba, shi kuma tabbas Allah yana kare mu jikin wasu bayin shi. Manzo Allah, Allah ya kare jikin annabawa, ya ce kasa bata cin jikin annabawa. Wanda suka mutu a yakin Uhudu akwai Amr bin Jamuh da Ibn Haram, wanda su biyu wata rana a shekara ta 46 bayan hijira. Shi kuma yakin Uhudu an yi shi a shekara ta nawa? Ta uku. An yi shi a shekara ta uku kenan, a shekara ta 43 kenan, bayan shekara nawa? 40. Aka yi ruwa mai yawa ya zo ta wurin ya huddo kabarin su waɗannan guda biyu. Zabi da ya kawo labarin ya ce wanda ya kawo ciyayi kamar ran nan aka binne su, jinin jikinsu ma jinin da aka ya huto daga jikinsu gashi nan ɗanyi, wai jinin ba wai ƙasa ta taɓa jikinsu ba. Kina wannan shine kariyar da Allah yake ma bayin shi saboda sirrin da yake tsankanin su da Allah. Allah sa mu cikin kariyar shi. Sai yake cewa fa'abta Jibril, sai Jibril ya jinkiri bai zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan haka. Abin sai tada mishi hankali, sai yace sai Allah ya sabkar da wadduha wallahi iza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala. A wata ruwaya suke cewa zawwa suka yi mutanen Makka suka fara cewa lamma nazal ala rasulillahi alquran abta anhu jibril ayyama, Jibril yayi kwanaki bai zo ba, fata gayyara bizalika, manzo Allah duka yanayin shi ya sauya yayi hushi akan haka. Faqalu, sai mutanen Makka suke cewa wadda'ahu rabbuhu wa qalahu, ubangijin shi ya sha'a mai lahiya, yayi ban kwana da shi, ya huta daga harkar shi yasa bai zo ba, ai kun tambaye shi ba da amsawa. Fa anzalallahu, sai Allah saukar ma wadda aka rabbuka wa ma qala, amsa abin da suke hodi, irin kalmar da suke hodi, sai ga ta zo amsa daga wajen Allah, Allah bai maka haka ba, kuma Allah ya san dalilin da aka yi haka. A wata ruwaya suke cewa law kana min indillahi latataba alwahyi lakinnallahu qalahu, suke cewa inda daman wahayin daga Allah ne, ai da an ci gaba da wahayi amma yan tsaya, kina Allah ya raba kaya da shi sai Allah ya saukar mishi da suratul duha kuma ka ƙara mishi da suratul shar alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak hayyati wa rafa'na laka zikrak. Dalilin wannan abin da suke hodi Allah ya dokaka ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwa yake cewa sun tambayi manzo Allah akan Zulkarnain kuma da akan ruh rai, sai yake cewa to zan ba ku amsa gobe. Walam yastasmi, manzo Allah bai ce ba insha Allah, yace fa abda Jibril isnatay ashara layla aw aksar, sai Jibril yayi jinkirin kwana 12 ko sama da haka. Fadaka sadru, manzo Allah ya jirgin shi ya kumci kenan ya hushi akan abun. Wa takallamar mushrikun, ɗan garin Makka suke ta bayani, an tambaye shi ba da amsa ba. Fa nazala Jibril bi suratul duha, sai Jibril ya zawo da suratul duha wa bi jawabi ma sa'alu, kuma da amsar da suka tambaya. Wa bi qawlihi, kuma aka ƙara mishi da cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah. Allah ce mishi ka ce gobe zan ba ku amsa, sai ka sani, sai ka ce illa an insha Allah, sai ka ce insha Allah. Saboda mafi yawa mutum in bai ce ba insha Allah abun bai yi, amma in ya sa da insha Allah sai abun mi, sai abun ya tabbata. A wata ruwaya, wata daga cikin mutanen Makka wadda ba musulma ba, ana ce mata mata Abu Lahab, ana ce mata Ummu Jamil, sai ta zo yan manzo Allah ta ta yi ya Muhammad inni la arju an yakuna shaytanu tarakaka, ina tabbacin cewa wai shaytanin da yake maka wahayi ya shafa maka lahiya. Kina wannan shine san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa. A wata ruwa suke cewa sababin da ya sanya mala'ika Jibril bai sabko ba, an samu wani dan kwikwiyo a gidan manzo Allah ƙarƙashin gadan shi, yace sai ya sanya mala'ika Jibril yayi jinkiri bai zo ba har sai da wannan dan kwikwiyon aka hudda shi. Kuma kamar yanda ya tabbata a ruwaya, gidan da akwai kare da gidan da akwai gumki da gidan da akwai hoto a kakkahe a gidan, mala'iku ba su shiga wannan gidan. Kina wanda yake so rahama ta sauka a gidan shi ba zai sa kare a gidan shi ba, wanda yake so mala'ikun rahama su sauka a gidan shi ba zai kawo hotuna ba ko gumakai a cikin gidan shi. Kina wannan yana korewa sai dai inda wata darura ta sa karan, wata daruran ma mai ƙarfi. Amma abinda mutum ya yi, kuma a wajen ruwaya, duk wanda zai ajiye kare a gidan shi kowane wuni za a hudda mishi aladan shi kamar kirati. Kinan mutum in ba wata da ruwa ba gare ne ya dangana da shi, a ce gida mala'iku bu sabka, kinan wa zai sabka? Kinan shaitani zai sabka a wannan gida. Kinan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su diyawa suke zuwa su mishi tambaya, kinan wahayi ya yanki ɗan lokaci wata guda ko sama da haka ko ƙasa da haka wahayi ya tsaya, kuma manzo Allah ya shiga cikin damuwa. To suna mishi tambaya ta ƙurewa. Wasu Yahudawa guda biyu sai suka ce ai sun ji manzo Allah ya ce walaƙad a taina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila, suka ce ai ya ce Allah ya ba annabi Musa ayoyi guda 9. Sai ba Yahuda ya ce mu je mu tambaye shi hodi mu, in annabi ne zai hodi mu ayoyin guda 9. Sai suka zo wajen manzo Allah sai ce to ku saurara. Yace na farko, aya ta farko, Allah ya ce kar ku yi shirka da shi, Allah ya ce kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, sai da ya zano guda 8. Yace wannan guda 8 da mu da ku duka Allah ya ce kan mu yi wannan abun ko mu yi wannan abun. Yace ta 9 kuma Allah ya ce la ta'adu fi sabti, ka ku ketare iyaka ranar suhudu. Ranar suhudu kenan a su a wajensu ba aiki, ranar bauta ce. Sai suka ce wallahi haka ne, da gaske ma haka ne. Sai ce to me yasa ba ku buzar ku musulunta ba tunda kun tabbata ni annabi ne? Sai suka ce a annabi Dawud ya yi addu'a, ya ce Allah kai ya hudda annabi in ba a zuriyar shi ba. ce shi yasa kuma bi kawa. Ko kuma suka ce muna tsoron in mun bi ka Yahudawa ɗan uwan mu kashe mu zalmi, kashe mu zassi, shi yasa mu ban mu bi kawa. Kinan wannan ya gwada musu cewa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kira kuma abin da zai hodi musu gaskiya ne. Haka ko daga cikin sahabban wasu na irin wannan tambayoyin, wata rana har manzon Allah ya husata ya hau mimbari, suka ce ya hau tun da sahi, ya ce duk mai tambaya ya tambaya. Wani ya ce manzon Allah wane ne babana, ya ce wane shi ne babanka. Wani ya ce manzon Allah taguwa ta taɓace ina take ban same ta ba, ya ce je ka wuri kaza da kaza, icce kaza riƙe ta kaje ka huddo ta, ya je kawo ta. Suka ce tun da ya hau tun da sahi har da aka kiran sallah azhar ya sauko, aka yi sallah azhar ya hau ya ci gaba da bada labari ana tambaya. Suka ce wanda ya yi mukayin harda shi ya harda ce shi ya riƙe mafi yawan abinda manzo Allah hoti zai faɗi, za a yi kaza lokaci kaza bayana wani sarki kaza zai yi kaza, wani zai yi kaza, wani zai yi kaza. Ya suka ce kawai sai bayan rasuwan manzo Allah in an yi wani abu in muka ganshi sai mu ce ai manzo Allah ya hodi, ya tuna mu manzo Allah ya hodi kaza. Yace wannan shine zai tabbatar da mu annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yakin mu'uta aka yi, da aka tafi manzo Allah hili ya sanya komandodi guda uku, Zaid bin Harisa da Ja'far bin Abi Talib da Abdullah bin Rawaha. Ana yakin saboda yakin shine harkon gamuwa tsakanin musulmai da kiristoci. Manzo Allah mutum 3000 ya tura, su kuma hida suka taro ma musulmai sama da mutum 100,000. Kaga ma ba a yi ni ba za a yi ba conference ba, amma sabon nan suka tsaya aka fara yaki. Ana farawa suka ce manzo Allah ya hau mimbari a Madina, ji distance tsakanin Madina da Sham a kaɗan sama da kilometer 1000 ya hau mimbari. Ana yi kamar gashi a tele ana gwada mishi abinda ake a wajen yaki. Ya ce an kashe Zaid bin Harisa, ana nan ya ce an kashe Ja'far, don shi Ja'far he da aka raba shi gida biyu. Ana nan ya ce an kashe Abdullah bin Rawaha, he manzo Allah ya fara hawaye yayi shiru. Yanzu kuma ana nan a cikin musulman ba su sare ba, wani he ce yi to ku zaɓi wani ya zamanto shugaba, tunda wannan guda ukun duka an kashe su wanda manzo Allah dora. Aka yi shawara aka ce Khalid bin Walid, sai manzo Allah suna ji ya ce to yanzu Allah ya ba wani takobi daga cikin takobin shi, ya ce shine Khalid bin Walid, an ba shugabanci su suna Sham, shi kuma iya hodi musu ga abin da za a yi. Wanda yake can lokacin sai mamaki, yanzu wanda aka ce wani yana Madina iya ba da labarin abin da ake a Sham, an yi mamaki. Yanzu gashi ne sai a yi a fal video ana gani. Kinan abin ya zamanto mi tabbatin cewa annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan Khalid bin Walid da ya ɗauki jagorancin mutum sama da 100,000 ko 3000 kuma an kashe wasu, shi yanzu dabarar da yake yanda zai huddo mutum 3000 daga cikin mutum 100,000 su dawo. Haka yi dabara ya huddo su, ko manzan Allah da suka dawo ya tarbe su. Sauran sabon suna da suka zo ana jihonsu ana watsa musu ƙasa kun tsero, kuma manzo Allah ce ba tserowa ba suka yi. Wannan waɗanda suka san ni suka san dubarar yaki ne, wanda ya san dubarar yaki shi zai huto daga cikin mutum 100,000 ba kashe shi bai huto daga cikin wannan. Kina wannan shine wannan lokaci ya yi sai mu tsaya anan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Abinda muka faɗi na daidai Allah ba mu lada a kan shi kuma ya taimaka mu aiki da shi. Abinda muka faɗi na kuskure Allah ya gafarta mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al maut. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.